Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Kwana guda bayan sanar da hukuncin kisa kan wani mai zanga-zangar adawa da gwamnati, kafar yada labarai Iran ta ce shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi da sauran jami'an gwamnatin kasar sun yi alkawarin ci gaba da murkushe tarzoma a fadin kasar, duk kuwa da tofin alazi ne daga kasashen yammacin duniya. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, kafafen yada labaran kasar Iran suka rawaito cewa an rataye Mohsen Shekari dan shekaru 23 da safiyar ranar, bayan da aka same shi da laifin tarihi wani titi tare da kai hari akan wani jami'in tsaro a birnin Tehran. Kotunan kasar Iran sun zartar da hukuncin kisa akan akalla mutane 10 da aka kama da hannu a zanga-zangar, amma Shekari shine mutum na farko da aka aiwatar da hukuncin kisa akan shi. Kasashe da dama ne suka mayar da martani ta hanyar sanar da karin takunkumi da aka kakaba wa Iran, ciki har da Burtaniya da Australia. A cikin wata sanarwar hadin gwiwa da Amurka da Canada suka fitar a jiya Juma'a, sun ce sun dauki matakin sanya takunkumi akan jami'an Iran da ke da alaka da take haƙƙin bil'adama, ciki har da waɗanda suka aikata wani bangare na murkushe masu zanga-zanga da nufin hana al'umman Iran ƴancinsu na dan adam da ƴancinsu na asali. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izini ga wani sabon zagaye na taimakon soji ga kasar Ukraine na dala miliyan 275, lamarin da ke bada daman fito da sabbin dabaru don fatattakar jirage marasa matuka da kuma ƙara ƙarfin kariya ta sama, a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar a jiya Juma'a. Kashin taimakon ya kuma hada da rokoki da bandugogin artillery samfurin HIMARS wanda Lockheed Martin ya kera, da wasu nau'in artillery samfurin 155mm da suka kai 80,000, da motocin soja kiran Humvee da kuma generator kusan 150, a cewar bayanin. Wannan shine karo na 27 da ake amfani da ikon shugaban kasa ga Ukraine, wanda ke baiwa Amurka damar tura kaya da ayyukan soji cikin sauri ba tare da amincewar majalisar dokoki ba don daukar matakan gaggawa. Kakakin majalisar tsaron kasar John Kirby ya shaidawa manema labarai a fadar White House jiya Juma'a cewa kayan da aka tura su da nan kan hanya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani wurin bada kariya ga 'yan gudun hijira a Sudan ta Kudu na fuskantar cunkoson jama'a mai yawa sakamakon kwararren 'yan gudun hijiran. Wurin wanda dakarun wanzan da zaman lafiyar Majalisar Dinkin Duniya ke bada kariya, an kuma shirya shi ne don daukar mutane 12,000, yanzu haka yana dauke da mutane 37,000, a yayin da wasu dubbai ke ci gaba da kwarara sakamakon tashin hankali a jihar Upper Nile. Fadan da ya haifar da kwararren 'yan gudun hijiran yana faruwa ne tsakanin wasu kungiyoyi guda biyu masu dauke da makamai a jihar Upper Nile da ke arewa maso gabashin Sudan ta Kudu. Rikicin ya barke ne a kauyen Kodok da Fashoda, wanda aka shafe tsawon watanni ana tashe-tashen hankula tare da laƙumin rayukan mutane sama da 4,000, kana wasu 20,000 kuma sun rasa matsugunansu. Har yanzu dai dan wasan Brazil Neymar ya kuma kammala wata gasar cin kofin duniya da kuka, inda dan wasan ƙwallon kafa mafi tsada a duniya ya nuna cewa watakila ne zai sake yi wa Brazil wasa bayan da Croatia ta duke su da ci mai zafi. Dan wasan mai shekaru 30 wanda ya fara zura wa Brazil ƙwallo a raga a cikin ƙarin lokaci a wasan da kusa da na ƙarshe a Doha, lokacin da shi ɗaya tilo ya taka rawar gani, ya shiga ɓacin rai bayan da Croatia ta samu nasara da bugun fenalti. Da yake magana da manema labarai, muryarsa tana rawa a cikin damuwa, ya ce ba zai iya tabbatar musu 100% ko za a sake ganin shi a cikin shahararriyar rigar Brazil mai ruwan dorawa ya yi wa ƙasar wasa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ya masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya hute
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kallo alheriya wurin na
lafiya lau muna shekara muna adabo da shekara ta
2022
cikin ikon Allah
kamar shekaran jiya
kamar shekaran jiya yau har mun shiga asabar ta tabiyu ta ce
tabiyu kenan
yau wato kamar da muka alƙawarta masu saurare na gomba daga yau har shekara ta kare mu ma shiga sabon shekara
masu saurare ne za a ba su dama
su aka birin kansu
gaskiya
amma kafin mu shiga wadannan dimbin gaishe-gaishe da kuma har labarai kamar yadda muka
ce su za su bada
labari su za su faɗa mana labarin da ya fi burge su kuma za mu zaɓi daga cikin labaran da suka aiko mana
haka
wanda ya fi fice to kafin mu kai ga haka baba abokinka
aminka
ya samu ƙaruwa
ƙwarai kuwa wanda ake kiransa Alhaji Gurunshi a unguwar Yalwa kenan da matarsa Haulata Jika Baba Hamidu na Ababu sun samu ƙaruwan ɗa namiji wanda aka sa masa suna ya Yaya wato sunan kakansa kenan Mr. Yaya aka saka ma dan to Allah ya raya ya kuma dan ya ba sai dai kuma akwai wasu iyayen ko ce kakan shi wannan dan da aka samu so gaisuwa ta musamman zuwa gare su da farko Malam Lukman a unguwar Yalwa da kuma Hajiya Abu Yamma a Nima Kumasi to Allah raya to sai kuma sakon taya murna ga iyalan sarkin Bargawan Kumasi da na marigayi wazirin Kumasi Alhaji Muhammad Dantsoho na daurin auren ƴaƴan su Isa Abdul Gaffar da amaryansa Amina Muhammad wanda za daura a ranar Lahadi 18 ga wannan watan Disamba wato mako mai zuwa kenan a fadan sarkin zangon Kumasi kana akwai liyafa da za a yi a na wannan auren to nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zara'a dai ya ba
to amin sunma amin baba to domin ƙara ba masu saurare dama shiga wannan Zaure, mun riga mun kafa lambar da za su iya aika mana, mun ce za su iya tuntubar wakilanmu a duk inda suke. Su naduwa
sakonninsu da gashe-gashensu.
Su nadi sakonninsu da gashe-gashensu. Za su iya aika mana kai tsaye ta hanyar email, za su kuma iya aika mana ta WhatsApp a wannan lambar baba.
To.
Wato lambar da za su iya aika mana, mun riga mun kafa wannan lambar a shafinmu na Facebook, ita ce 202. Biyu biyar 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 bakwai tara shida baba zan mai saki mai mai lambar da za a aika mana da nadaddan murya
haka
ta WhatsApp biyu sifili biyu biyu biyar 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 bakwai tara shida. To da fatan an samu wannan lamba, in ba iya samun ta ba za a iya sake tafiya.
Da zaki taiwa kama mutane na da Ghana, ki ce musu
02025557 96. So mu kuma Hausance sai mu ce 202 biyar 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 bakwai tara shida. To lambar kenan da za a iya aika mana da labarin da ya fi burge ku da muka yi wannan shekarar, ku yi gaishe-gaishen ku, ko kuma ku ba da labari. Ba dole sai ka ba da labari ba, in ba ka da labari
ba da hakuri,
amma za ka iya faɗin labarin da ya fi burge ka kana kuma a yi gaisuwa. To bari mu tafi zango gaishe-gaishen ko.
Assalamu alaikum muryan Amerika. Mai magana Hamidu Kalalabuwa, jarar Difa, Jamhuriyar Niger. Gaskiya Hajji Alheri Abdu, kowanne shirin ku sun burge mu, amma wannan shirin da ya wuce na wannan sati na karshen shekara na Bafin Latani da Kanoyi shi ya fi burge ni. Gaskiya wannan shirin ya yi, kuma bayan haka ku bani dama in gaida mutanen garinmu Kalalabuwa da kewayen Kalalabuwa. Akwai Gariwo da Isufuri da Arimaradi da Abaganari. Akwai mutanen garin Bulomiram da Fanna Malluram da Gudumariya. Akwai mutanen Wakaji da Bukardi da Bulaya Bintu. Sai in zo nan garinmu Kalalabuwa, ina gaida kowa da kowa da Kanada Kalalabuwa. Kuma ina gaida wakilin ku Sulemu Minu Barma, kuma masu gabatarwa Hajiya Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri. Gaskiya Allah ya bar mu tare, Allah ya bar jimin shi. Amin summa amin. Mai magana Hamidu Kalalabuwa, jarar Difa, Jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Musa Malam Indu, kazo da magaran Jamhuriyar Niger, mazaunin birnin Yamai. To masha Allah muna ma BOA fatan alheri. To ni dai gaishe-gaishe zan yi ga ƴan uwa da abokan arziki. Na farko ina gaida dukkan ma'aikatan BOA Hausa da kuma abokina Baba Mato mai addu'a da Sanusi Madattai da magaran da Sulemu Muni Barma da Garbu Kazoi da Alhaji Ali Kazoi da Baba mai shayi Kazoi da Dan Maliki mai magani birnin Kazoi da Alhaji Hamisu bakin kasuwa birnin Kazoi da Kaili mai shausha birnin Kazoi da kuma Ibrahim Alhaji Manzozo birnin Kazoi da kuma ƴan uwana da suke cikin garin birnin Kazoi. Ina yi maku fatan alheri. BOA Hausa, sunana Musa Malam Indu, Kazoi da magaran Jamhuriyar Nija.
Sunana Shewa da Murjau. To da farko dai ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Abu Salati Goma ga Annabi Rijau, akwai tukur harka tsohon garin Rijau, akwai tashar kansila mai tukunya Dirin Daji, akwai Sa'id Dogon Layi Rijau, akwai Kinunu Sani Nusari, akwai Alhaji Mele Yusufari, akwai Usman Ebello Bankari, akwai Hassan Dogon Faci Bazari, sannan kuma akwai Abdullahi Musa wato dattijo masoyin rediyo wanda yake a koda yaushe baya rafa da rediyo da ke a nan Rijau, da kuma yayana Abdulhali da ke tsohon garin Rijau, da Alidoro Nera da ke a nan region da fatan duk suna lafiya na gode ku tashi lafiya
assalamu alaikum filin abari hucin shirin na BOA Hausa mai magana godin waliya daga karamar hukumar Madagali da farko ina so a gaida mu da ƴan uwa da abokan arziki daga karamar hukumar Madagali ina so a gaida mu da Dauda waliya a gaida mu da Samun waliya a gaida mu da Shaibu Asala kabin Musa a gaida mu da Malam Dahiru Man kabin Hausa a gaida mu da Shagamu Bukar kabin Hausa a gaida mu da Zakariya Duniya a gaida mu da Isa Duniya a gaida mu da duk ɗan uwa da baka arziki daga garin kabin Hausa shirye-shirye da kuka yi na ban dariya a wannan shekaru gabaki daya ba wanda ba su burge ni ba Allah ya sa ya kara himma Allah kara muku basira da girman ilimi BOA Hausa gidan rediyo mai albarka ni ne naku mai saurare ku yau da kullum mai suna godin waliya daga garin hukumar Madagali
assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Usman Abdu wanda aka fi sani da Mani a garin Buttijar da wajen Horin Niger ina mai filin abar ya huce da madaukacin ma'aikatan BOA Hausa fatan alkhairi to gaskiya labarin da kuka bayar labarin da ya burge ni shine labarin wani bafulatani da wani kanuri da faɗa ta kaure a tsakanin su shi kanuri ya mamari bafulatani aka kai su police station aka yi wa kanuri tara aka haɗa shi da ɗan sanda guda su je su kawo kuɗin tara na kuɗin mari to bafulatani da ya gaji da jira sai ya kama DPO shi ma ya rama iya marin da kanuri ya mara ya ce in an kawo kuɗin a bashi wannan labarin ya yi matuƙar burge ni fatan alkhairi a gare ku daukacin ma'aikatan BOA Hausa ina gaida baba Yakubu Makeri da Aunty Grace na gode a tashi lafiya
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu sajin Hausa na BOA Hausa da ke Amerika da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya sunana Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi tarayyar Najeriya zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwar a bari ya hushe zuwa ga masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka akwai Kadore da Gaga dan Fulani Wurji akwai Murtala da Basika Gadama akwai Nasiru Shehu Yunusari da ke jihar Yobe akwai abokina Aligo Auta Kafinta Yelwa da ke Barikin Ladi a jihar Plateau akwai abokina Murtala da Basika Gadama da ke jihar Kano akwai shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Dora akwai mama ta malama Ramatu Isiyaka babban birni Yamai a jamhuriyar Niger akwai shugaban kungiyar zabi Sanka Ila Hakimi a jamhuriyar Niger akwai Aunty Lydia Ado mazauniyar kasar Niger yar asalin garin Wardi a jihar Bauchi Najeriya da fatan za ku tashi lafiya nagode sunana Ibrahim dan Fulani Yayari dake Wardi a jihar Bauchi Najeriya
Assalamu alaikum gidan da Amurka na hatan ku lafiya subhanallah Allah ya ji da in samu lambar ku anan bisa ka Facebook na samu lambar no thank you na ku fata alheri ni labarin wanda ke burge ni wannan wanda Grace Elliot take karanta ko wani ranan subdu ko na musamman ko lokacin ina hawa zan samu sai shi awar mu yayin mu lokacin muna cikin masallaci ke amma ya ugurin zai da kallo kusan ya bar ni wallahi cikin labarin wanda ya burge ni wannan wanda ya gida ya kama kai shi zuciyoyin wannan na alfara ta yi ne ko ya zo ba ta kyauta sai ta je ta ba ma wata ita ma wanda ta haihu ina ji ko yani na manci labarin ne wanda ta buɗe ta gaya kyautan kuɗi ne da wani haifan ne ina ji ko wanda kuma sai ta yi ta rasu in tana ba labari take ta dariya ne sa ku wanda aka faɗi ina zo da har ba akwai abokin arziki wanda yake da wazara Alhaji Mubarak ɗan kasuwa ne wanda yake magare tsari da kuma sauran da duma sauraron kuka da abokin wasan a Kaduna a cikin Abdulrahman Sansala wanda yake Kaduna na insha Allah na kwa hata alheri
Yeah.
Allah sashin Hausa na BOA wato muryar Amurka barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya tayi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga abokaina da yan uwa masu sauraron BOA Hausa kamar irin su Kadore da Gaga dan Fulanin Wurji akwai Nasiru Shehu Yunus Dari akwai Aliko Auta Kafinta Yalwa dake Barkin Ladi a jihar Plateau akwai aboki na Murtala Dabbasi Kagadama dake jihar Kano akwai aboki na Muawiya Musa Musawa
da farko dai sunana Kamisu Mai Dankali dake karmar hukumar Kanam a jihar Plateau mu da Amurka Allah taimaka Allah ba da sa'a muna tare da ku a kore yaushe duk inda muke ko bacci muke ko yare muke duk lokacin da shirin mu da Amurka yayi dai muna ji dan haka Allah ubangiji ya taimaka Allah rufa asiri sunana Kamisu Mai Dankali daga angon gero karmar hukumar Kanam a jihar Plateau nagode
to ba da laba ba kaji labaran da suka burge su da kuma gashe-gashe da suka ba to yau baba ga labarin da ya fice a wannan shirin yau a cikin dimbin
labaran da aka haka
yawa to ga wanda ya fice
ni ne Sani ne manja kasuwan Barkin Ladi a jihar Plateau wato wani bahilakani ne ya tafi neman aure da ya tafi neman aure sai ya zamanto to ana rana ne sosai da yazo sai ya samu irin sai takalma to takalmin roban ya riga ya ji rana sosai ya saki ashe takalmin nan ya matse da ya sa kafar sai ya biya takalmi yana tafiya sai takalmi ya hadu da ita jawaran da zai aura suna tafiya yana yanga yana ta rana ya dauke sai takalmi ya bushe ashe kafar shi ya fi karfin takalmin yana tafiya yana sando karshen ta dai sai ya fara tafiya da diddige ya tafi a diddige ita kuma cewa take daure buba daure na gaje daure buba daure na gaje ce ka ina ai daure wannan kan ta kau ina sai ya sa wuka sai ya fasa wajen bangaren dan yaban sai iska da shi da to wannan shine karshen labari na sai kuma zuwa gaba insha Allah
ne kusa mutane ba sa mantuwa
ana ba magana
ne mutane ba sa mantuwa
Baba
ya kuma ke
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
sojuna jama'a zauna lafiya rayuwa soyayya ce silan zama lafiya gayo sassanya zalzafa a wannan rayuwa
ni ba ni a wannan duniya
kullu halin mun gode ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa kai mu mutun sibiyo daga nan muka dinga yaduwa Allah kai kai jin sun san meje kai ha meje ni rayuwa Allah ku ya kadai ta shishi kadai dan adam ko akwai yawa jinsin dan adam da yawa yake kabilan duniya da yawa suke mun gode wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashenhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.
Abin takeici wannan duniya mun fitinu kanmu kullum hayaniya. Wasu gidan su ɗaya shekaru 15 sun karkar su saboda hayaniya. Kishiya na ɗaukar ran kishiya in babu so a wannan duniya. Soyayyar al'umma na sa matasa su dinga kasaniya. Ai tabarin jini da rayuka wayo wannan duniya. Wayo wayo ina mafitar take mu so juna a duk inda muke mu haɗe kai a nan nasarar take ni nazari salis na yi bincike soke sa a zauna lafiya.